This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 23 ga watan Janairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam agobe ne idan Allah ya kai mu ake tsarin shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi wa barna a Amurka. A yau Alhamis sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu a yankin gabar kogin Jordan. India ta ce kofar New Delhi a bude take ga yan kasar da za a maido daga Amurka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar ta ce Najeriya ta zama kasa ta tara da ta shiga kungiyar BRICS. To ko me masana harkokin arziki ke cewa game da wannan batu?
Harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki, neman ci gaba a kasuwanci, neman ci gaba a fanni na tsaro, neman ci gaba a fannin siyasar duniya. Akwai amfani a cikin kungiyar in har wata kasa ta samu ta shiga cikin kungiyar.
Shu'aibu Idris mai kati kenan. Bayan haka za ku ji cewa kasar Kamaru da Rasha sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro. Lamarin da ya sa masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan yarjejeniyar.
Mutane su gane cewa Kamaru yanzu zaman da take yi ita duk wanda kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta, tattalin arziki, Kamaru na sa yi da su.
Alhaji Garba Abubakar kenan, duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma Hawwa Umar za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda ya tattauna akan illolin cin gora ga lafiyar bil'adama. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A gobe Juma'a ne idan Allah ya so ake tsara shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi wa barna a Amurka. Ana tsara shugaban kasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan sama ta da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California, inda wuta ke ci gaba da ci, inda aka ba mutane sama da 100,000 umarnin ficewa daga muhallansu a birnin na Los Angeles. Wasu mazauna birnin na Los Angeles, Richard da Bosha Morsa, sun koma domin ganin yadda gidansu ya zama kufai. Da makonni biyun da suka wuce kyakkyawan gidan nasu ke tsaye suna rayuwa a cikin sa sama da shekaru 25 a yankin Altadena na birnin na Los Angeles da ke jihar California.
It's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted.
Richard Mouse kenan yake cewa kusan abu ne mai kamar wuya a ce an iya shiga wurin har an tsinto wani abu. Ko da ka samu wani abu zaka samu ya riga ya narke, duk wani abu da karfe ya narke. Ina da wasu manyan kayan sauci da na zaton zasu tsira daga cikin wannan wuta, akalla a ce wani abu ya tsira. To amma ina duk inda na tona sai in ga komai ya narke. A yau Alhamis ne sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci biyu da ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai kan wata motar bus a yankin gabar kogin Jordan a farkon wannan watan. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ce sojojin sun kashe mayakan ne a ƙauyen Burkin a yayin wata musayar wuta, bayan da mayakan suka yi wa kansu shinge a wani gini. Sojojin sun ce wani sojin Isra'ila guda ya samu rauni a yayin musayar wutar. Ministan tsaron Isra'ila, Israel Katz, ya jinjina wa harin a yau Alhamis, inda ya ce Isra'ila za ta ci gaba da gudanar da kai hare-hare kan ‘yan ta’adda a sansanin ‘yan gudun hijira da ke Jenin da ke gabar kogin Jordan, domin tabbatar da wurin bai zama sansanin kai hare-hare ba. Isra'ila dai ta kaddamar da kai hare-haren ne a ranar Talata, kwana guda, wato kwanaki bayan fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da Hamas a yankin zirin Gaza. Tashin hankali ya ƙara a yankin Yahudawa na ‘yan kama wuri zaune da ke gabar kogin Jordan tun bayan harin da Hamas ta kaiwa Isra'ila na watan Oktoban shekarar 2023 da hare-haren da suka biyo baya daga Isra'ila. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar ya ce New Delhi ta buɗe kofar ta ga ‘yan ƙasar marasa takardun zama da za a maido daga Amurka. Furcin nashi ya zo ne biyu bayan wani taro da ya gudana tsakanin shi da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Washington, inda batun ‘yanci ranar marasa takardun zama da ke zaune a Amurka ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa da aka tattauna a kai. Ya ce dama New Delhi ba ta goyon bayan zama a ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Ya shaida manema labarai cewa tuni suka aminta kan cewa duk inda aka ga ɗan ƙasar inda ke zaune a wata ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, kuma suka tabbatar da ɗan ƙasar su ne. A koyaushe ƙofa buɗe take domin dawowa su gida cikin mutunci. Ya ce hakan wani matsayi ne da Indiya take ɗauka da kowace ƙasa. Jaishankar ya yi jawabi ne ga wani taron manema labarai a Washington a ranar Laraba, kwana guda bayan ganawarsa da Marco Rubio. Bayan kama aiki ne dai shugaban na Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wata dokar shugaban ƙasa mai nufin dakushe ‘yanci rani da ba su da takardun izinin zama da ke zaune a ƙasar ta hanyar maida su zuwa ƙasashensu. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Hauwa za ta dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar mai ɗauke da sa hannun muƙaddashin mai magana da yawanta ta ce Najeriya ta zama ƙasa ta tara da ta shiga ƙungiyar BRICS a matsayin ƙasa amintacciya da ta karɓi goran gayyata domin haɗin gwiwa da ƙungiyar. Amma tsohon ministan harkokin ƙasashen waje Bolaji Akinyemi ya caccaki wannan mataki, sai dai kuma wani masanin tattalin arziki na ganin an ɗauki matakin dawo wa Najeriya da martabar ta ne. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Wannan kungiya da aka fi sani da BRICS kungiya ce ta manyan kasashe masu tasowa da suke ba wa junansu wani dandali na musamman don haɓaka kasuwanci, saka hannun jari da haɗin gwiwar zamantakewa da tattalin arziki tsakanin kasashen da ke mambobin kungiyar. Najeriya ita ce ƙasa ta tara da ta amsa goron gayyatar shiga kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sauran ƙasashen su ne Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda da Uzbekistan. Waɗannan ƙasashe tara na ƙawance ne na haɗin gwiwa. Sannan akwai ƙasashe da suke mambobin ƙungiyar irin su Brazil, Russia, India, Sin, wato China da Afirka ta Kudu. To menene Najeriya za ta amfana a matsayin ƙawa ga ƙungiyar? Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya yi nazari.
Yadda yanayin tattalin arziki yake tafiya na duniya, kuma cinikayya da hurɗan jakadanci da siyasar duniya baki ɗaya, ƙasashe sukan so su haɗa kai ne. Harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki, neman ci gaba a kasuwanci, neman ci gaba a fanni na tsaro, neman ci gaba a fannin siyasar duniya, neman ci gaba da yaƙi da talauci, neman ci gaba ƙera makaman da ake amfani da su na tare da shiyan kowace ƙasa. Akwai amfani a cikin ƙungiyar in har wata ƙasa ta samu ta shiga cikin ƙungiyar.
To ko akwai alfanu a dangantakar ƙasashen BRICS ko babu dai? Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasashe da ke ƙungiyar barazana cewa za su biya haraji kashi 100 cikin 100 a duk wani kasuwanci da ya haɗa su da ƙasar Amurka. Wani abu da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya tsokace a kai yana cewa
barazanar da ya yi ba za ta shafi Najeriya ba, domin ya yi ne akan waɗanda suke mambobi ƙasashe guda tara waɗanda su ne suke cikakkun mambobi na ƙungiyar BRICS. Imma misali abin zai shafi Najeriya, ai a yanzu duniya ina ga an wuce tunanin mutum ya ga cewa wai ko in babu shi wasu ƙasashe ba za su rayu ba. Yanzu akwai rigegeniya ko abin da ake kira competition a turanci kowane kasashe suna akwai waɗannan ci gaba yanzu ya riga ya yadu Najeriya ƙasa ce wadda take da rufin tattalin arziki na bangaren kasashe masu tasowa musamman ma kuma saboda yawan al'umma da kuma kasancewar ta ƙasar da tafi kowace karfin tattalin arziki a Afirka wannan yasa muna da abokan hulɗa na kasuwanci da yawa a duniya daban-daban kuma akwai rige-rige wurin ya za a yi kasuwanci da Najeriya to don haka Najeriya na buƙatar ita ma ta bude idanta ta ga menene alfanun ga al'ummata menene abin da kawance ne kuma zai amfani jama'a
a wata hira da yayi da gidan talabijin na Channels tsohon ministan harkokin waje Professor Bolaji Akinyemi yayi tur da amsa gayyatar da Najeriya ta yi na zama kawa ga kungiyar BRICS maimakon ta kokari domin ta zama mamba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Madina Dauda to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
A ranar Alhamis jami'ai a yankin kudancin Zaporizhzhia na Ukraine suka ce wani harin da Rasha ta kai da makaman ballistic ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda wasu 24 kuma suka jikata. Gwamnan yankin Ivan Fedorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa haka zalika jiragen Rasha marasa matuƙi sun lalata wata cibiyar makamashi da ya sa dubban mutane suka rasa hasken lantarki. A yankin Mykolaiv, gwamna Vitali Kim shi ma ya faɗa ta kafar Telegram cewa dakarun tsaron sararin saman Ukraine sun harbo jirage marasa matuƙi na Rasha guda tara inda barazanar su suka lalata gidaje da dama Suma dakarun Ukraine sun ce sun harbo jirage marasa matuƙi da dama a yankin Dnipro cewar gwamna Sefi Klaisek da ke yankin Gwamnatin riƙon ƙwarya a Gabon ta ce a ranar 12 ga watan April ne idan Allah ya so za a gudanar da zaben shugaban ƙasa wani gagarumin hubbasa da zai sake maido da mulkin farar hula bayan wani juyin mulki da ya kai ƙarshen gwamnan shekarun da iyalan Bongo suka kwashi sanajan akalar ƙasar mai magana da yan gwamnati Serafin Akure Deven shi ya fitar da sanarwar haka a safiyar Alhamis din nan biyu bayan wani taron majalisar zattarwa yace ana son ran fara kada ƙuri'ar misalin ƙarfe 7 na safiya kuma kammala da ƙarfe 6 na maraice kamar yadda yake tsare a doka Kasar mai arzikin mai da ke yankin tsakiyar Afirka ta kwashi shekaru 55 ƙarƙashin mulkin iyalan Bongo ta amince da wani sabon daftarin tsarin mulki a wani zaben raba gardama da aka gudanar a watan Nuwamba. Tsarin mulkin ya amince da zagaye biyu na shekaru 7 a shugabancin kasar ba Prime Minister ba mai da shugabanci zama tamkar wani abin gado.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotannin mu. Gwamnatin kasar Kamaru ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro da Rasha a daidai lokacin da kasashen Afirka da yawa ke rungumar Rashar. Masana harkokin tsaro dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsa akan yarjejeniyar kamar yadda za ku ji a hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba inda da farko ya fara magana da Alhaji Garba Abubakar mai bada shawara akan harkokin kasashen waje a Kamaru
hakikan Kamaru ta yi sayin taimakon tsaro ga gwamnatin din Rasha to amma mutane su gane cewa Kamaru yanzu zaman da take ita duk wanda kasan da zai kawo mata taimako ta kowane fanni sabila da kare al'ummanta tattalin arziki duk wani abin da zai je ya taimaka wa al'umman kasan Kamaru na sayi da su su gane kuma Kamaru bata zabi aiwa Rasha takunkumi ba Kamaru ta nuna cewa ita sulhu shine mafi alheri ga wannan fitina da yake kasan tsakanin Rasha da Ukraine amma su European yadda suke so a tafi wannan kasashe masu neman arziki masu neman kuma ai zaman lafiya ba za su goyi bayan su ba to Kamaru kuma baya cikin bai cikin wannan hangen din shi Kamaru ai sulhu ai zaman lafiya a san kuma zo ne kasa ta ci amfani da ita Kamaru ta riga ta yi sayin abin ta kana zaman kanta
ba manga sisi dan jam'iyyar independent ne na ɗan baruwan shi ma yayi ƙarin haske kan wannan al'amarin
A gaskiya abin da zan iya faɗa akan wato jejeniyan da aka yi tsakanin ƙasar Cameroon da ƙasar Russia. Wato abin da zan iya ƙarawa menene? Wato kada mu manta cewa tun 2006 lokacin da Vladimir Putin ya zo South Africa, tun lokacin din ne fa ya soma hangan cewa ba akwai fili, akwai wajen shiga, akwai shiga a Afrika da zai iya shiga ya yi taimako. Wato lokacin din ya zo ya hada kawuka, ya yi maganganu da wato manyan 'yan economic da kuma military da suke na a South Africa, na ɗaya kenan. Na biyu kuma kada mu manta wato an yi wato zama Russia da Afrika a Sochi lokacin din wato 2019. Lokacin ne wato zaman din ya zo ya rika sosai har Vladimir Putin wato ya hangancewa fa gaskiya a inda ake tafiyan nan fa zai iya taimako, ni ma za su iya taimako na wato abokantaka tsakanin Russia da Africa, wato za iya tafiya 50-50 a ji dadi.
Alhaji aina na shirin jami'in adawa ne na SDF Tani John Burundi wanda tafi armashi a bangaren da ake amfani da harshen Ingilishi, shi ma ya tufa albarkacin bakinsa kamar haka.
Wannan irin yajejeniyar ba farko ba kenan kamar ta taba yin ta taba yi da Rasha, wato a shekara 2015 ma kamar ta taba yi irin wannan yajejeniyar din da Rasha. To ka gani wato sai ka lura cewa wato ita ɗan gwamnatin kamar wato a kowane lokaci aka ɗan girgiza ta sai ta kasance wato mai nuna ma ƙasashe wanda suke tuna cewa suna kamarunan mallakansu ne, sai ta nuna musu cewa a'a za ta yi alaka kuma za ta yi yarjejena da duk wata ƙasar da ta ga dama.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata cewa a wannan makon za mu yi magana ne akan illolin cin goro, duba da cewa a bayanan da likita ya yi na shan magunguna da lemuka masu ƙara wa jiki kuzari, mun ji cewa akwai sinadarin caffeine da ke haifar da matsaloli a jikin ɗan adam, kuma shi ma goro yana ɗauke da wannan sinadari. Cin goro yana da amfani da kuma fa'ida a jikin ɗan adam, amma fa idan aka ci shi daidai gwargwado ba fiye da kima ba. Daga cikin amfanin goro ga jikin ɗan adam, yana ƙara kuzari sakamakon sinadarin caffeine da yake ɗauke da shi wanda kan taimaka wajen rage kasala. Haka kuma goro idan aka ci bisa kima, yana da sinadarin da ke taimakawa wajen narkar da abinci da rage kumburin ciki. Har ila yau, goro na taimakawa wajen rage jin yunwa musamman ga waɗanda suke son rage kiba. Yana kuma taimakawa wajen rage kumburi da raɗaɗi da ke tattare da matsalolin hanji. Wasu ma cin goro kan taimaka wajen rage ciwon kai da ke da alaƙa da rashin isasshen jini a ƙwaƙwalwa da sauransu. Amma duk da haka, shawara ita ce kada a riƙa cin goro fiye da kima, domin akwai illoli da dama da ke tattare da cin goro da yawa. Daga cikin illolin sun haɗa da hawan jini, rashin bacci, damuwa a zuciya, dogaro da shi da ake kira da addiction a Turanci, yana kuma iya rage ƙarfin ƙashi. Sa'annan kuma cin goro da yawa yana iya haifar da ciwon ciki, kumburin ciki ko rashin jin daɗin hanji da sauransu. Domin tattauna wannan batu, abokin aiki na Abdulaziz Bello Ya yi hira da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara, wato Dr. Tukur Ismail. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Shi goro yana shi ma ɗauke da wannan sinadari na caffeine, amma shi kafin ka haɗa caffeine na cikin goro wanda zai yi wannan yawan caffeine da yake cikin wannan lemuna dan ba ƙaramin aiki bane, amma su ma za ka ga is a stimulant. Kuma the effect din da shi caffeine in na cilla illa da wa'annan lemunan na cikin kwalba za su kawo, shi ma zai iya kawowa idan cin shi goron ya zama yana da yawa kuma ya zama jiki, kamar yadda za ka ga wasu daga cikin dattijan mu, za ka ga ko abinci suka ci suka kushi, za ka ga idan ba su ci goron ba za su samu nutsuwa ba, saboda shi caffeine din kamar yadda cin ma stimulant yana creating alertness, sannan kuma yana ƙara kamar kuzari da sauransu duka yana sawa, kaga shi ma yana cikin layin wannan stimulants na duka dai abubuwa ne wanda ni a gani na gaskiya ƙara fadakar da al'umma din da ake yi shine babban abin da zai kawo kuma ya cece al'umma daga irin waɗannan abubuwa inda ana yin su amma ba a san illolin su ba.
Kinan ba su da alaka da irin shan sigari da kuma shan shisha irin shi, bar naga duk ana shigowa da abubuwa irin su ana sawa lebo da masu irin waɗannan sinadaran ciki, ana sha irin shisha da sigari.
Eh to kaga duka irin su shi sigari da shisha duka su ma suna ɗaya daga cikin nau'in abubuwan da ake sha wa'anda suke ɗauke da stimulants iri daban-daban. So kaga idan mun yi maganan stimulants ɗin da abin da ka ji wancan wa'annan lemunan suna iya kawowa, su ma wa'annan idan akwai wa'annan quantity na caffeine ɗin a cikin wa'annan stimulants ɗin da su shisha ɗin da su wannan sigari ɗin duka za su iya kawowa. Sai dai ita sigari kaga suna iya haifar da wasu matsaloli daban-daban da na caffeine ɗin, kamar akwai matsala ta huhu wanda kowa ya san sigari tana ɗaya daga cikin abin da ake nunawa wurin haddasa kansa ko kuma sankaran huhu, tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ɗin, saboda wa'annan gubobin da suke ciki wa'anda suke da lahani a huhu na shi mai shan sigari na.
To likita bari mu karkare da batun wato tunda mun soba da wato ita ƙorati, wani abubuwa da to ya kamata a riƙa yi da za su inganta lafiyar ƙodar da kuma lafiyar hanta da sauran abubuwan da kai magana kamar zuciya haka.
Yawwa, so kaga na farko bari mu fara da zuciya. Zuciya abubuwan da ya kamata mutum ya riga kiyayewa, na farko ana son ana exercise, motsa jiki a kowane lokaci, idan ka samu sarari ana so ya zama mutum yana yin exercise kamar waɗanda suke mutane ne masu wanda Allah hore musu ba su fita aiki mai wahala ko wani abu, za ka ga ko gidansu ma akwai lift da suke hawa da inda za su samu mota da sauransu, ana so su dan samu lokaci wanda za su riƙa yin abubuwa na motsa jiki, wannan yana daga cikin abubuwan da zuciya take so ƙwarai da gaske. Sannan sai nau'in abincin da ake ci wanda za su kare ta su ba ta lafiya, ba a son abinci masu yawan maikon da ake kira cholesterol, kamar yawa da yawa a cikin abinci yana ɗaya daga cikin abun da yake kawo wannan coronary heart diseases wanda suke taɓa lafiyar zuciya. Dan ka zo wurin hanta shan abubuwa irin wa'annan suka kunshi wa'annan magunguna barkatai ko wa'annan lemuna wa'anda suke ɗauke da kafe da wasu gubobi wa'anda suke ciki, wa'anda ita sai ta tace su da abubuwan da aka sha, ita koda sai ta ita hanta sai ta tace su. To yana da kyau mutum ya kula da irin wa'annan shan wa'annan abubuwa, sannan kuma abinda ita take so sosai shine ya rage cin abubuwa masu matsi a lokacin da ita hanta ba ta da lafiya. To yana da kyau ana mata wannan sassauci, dan za ka ga wani lokaci idan mutum ya je asibiti aka ga cewa akwai alamun rashin lafiyar hanta, to za ka ga an ce da abubuwa masu maiko ya daina ci, sai dai ya samu kamar abubuwa inda suke suna da shuga kamar irin rake da wasu abubuwa inda ba sa da maiko a cikinsu, za ka ga ana cewa ya ci domin ita hanta ɗin ta huta ta murmure daga duk abin da yake damunta. Sai ita kuma koda kowane lokaci abubuwan da take shine tace wa'annan gubobi na jiki da kuma fitar da fitsari daga cikinsu, sai ta fa abin da take so ita sosai a riƙa shan ruwa akai akai, sannan da wannan atisayi da ake yi wa'annan da za su taimaka wurin mu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya ƙungiyar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. Da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, musamman Abdulaziz Bello, ni Hawwa Umar ke cewa mutuna lafiyarka ita ce jarinka. Har ila yau, rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. A gaida Hawwa Umar, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To za mu fara da sakon Sama'ila Agnes Malafatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger. Wanda ya ce shugabannin kasashen hadakar AES muna maraba da girka rundunar sojin haɗin gwiwa ta musamman mai kunshe da sojoji 5,000 wadda nan ba da jimawa ba za ta fara aiki. Hakika girka wannan rundunar zai kawo wa kungiyar AES ci gaba da fatan samun zaman lafiya mai dorewa a yankunan kasashen. Sai sakon haɗin gwiwa daga Comrade Iliasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchin, Najeriya, mamba kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje Turo. Da sunan su madattai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama da kuma Ibrahim Lara Gabta. Wanda suka ce salam biyu wai Hausa, muna taya al'ummar yankin zirin Gaza na Palestine muna samun kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sakamakon yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka yi tsakanin kungiyar Hamas da sojojin Isra'ila. Muna fatan Allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki na zirin Gaza da ma duniya baki ɗaya. Ku tashi lafiya biyu Hausa, mun gode. Sai sakon Mahmud Salihu kauran namo da jihar Zamfara, wanda ya ce muna jinjinawa dakarun haɗin gwiwa na Operation Fansar Yamma da ke aiki a jihar mu ta Zamfara bisa gagarumin nasara da suke samu ta karkaɗe yan bindiga a yankin Shinkafi, Sabon Birni da kuma Isa. Muna fatan dakarun za su ƙara matsakaini a sauran yankunan yammacin kauran namo da Maradin, Bakura da sauran wuraren da ke fama da hararen yan bindiga. Sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa shine na ƙarshe, waɗanda suka ce salam biyo wai Hausa, fatan alheri gare ku. Sabuwar gobarar daji da ta fara ci ga dangadin a birnin Los Angeles da tsakar dare, inda ta kone kusan eka 10,000 kwatankwacin murabba'in kilomita 38, sai dai mu ci Allah ya kawo musu saukinta.
A gaida Muhammad Lalo, to kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A gobe Juma'a, idan Allah ya so, ake taron shugaban Amurka Donald Trump zai ziyarci wuraren da mahaukaciyar guguwa mai tafi da mamakon ruwan sama da gobara suka yi barna a Amurka. Ana taron shugaban ƙasar ya fara yada zango a wuraren da mahaukaciyar guguwar mai tafi da mamakon ruwan na sama ta kai malakabato da aka yi malakabi da Hurricane Helene ta afkawa a watan Satumba da birnin Los Angeles na California, inda wuta ke ci gaba da ci, inda aka ba mutane sama da 100,000 umurnin ficewa daga mahallansu a birnin. A yau Alhamis, sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu mayakan jihadin musulunci 2 da ke da hannu a wani mummunan hari da aka kai kan wata motar bus a yankin gabar kogin Jordan a farkon watan nan. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ce sojojinta sun kashe mayakan ne a ƙauyen Burkei a yayin wata musayar wuta, bayan da mayakan suka yi wa kansu shinge a wani gini. Sojojin sun ce wani sojin Isra'ila guda ya samu rauni a yayin musayar wutar. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishaka ya ce New Delhi a buɗe take ga 'yan ƙasar marasa takardun zama da za a maido daga Amurka. Furucin nashi ya zo ne biyu bayan wani taro da ya gudana tsakaninsa da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Washington, inda batun 'yanci na marasa takardu da ke zaune a Amurka ya kasance ɗaya daga cikin batutuwa da aka tattauna a kai. Ya ce dama New Delhi ba ta goyon bayan zama a wata ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. A ranar Alhamis, jami'ai a yankin kudancin Zaporozhye na Ukraine suka ce wani hari da Rasha ta kai da makaman ballistic ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum guda, wasu mutum 24 suka jikkata. Gwamnan yankin Ivan Fedorov ya faɗa ta kafar Telegram cewa haka zalika jiragen Rasha marasa matuƙi sun lalata wata cibiyar makamashi da ya sa dubban mutane suka rasa hasken lantarki. Gwamnatin na rikon kwariya a Gabon ta ce a ranar 12 ga watan Afrilu ne za a gudanar da zaben shugaban kasa, wani gagarumin hubbasa da zai sake maido da mulkin farar hula bayan wani juyin mulki da ya kai karshen gwamnatin shekaru da iyalan Bongo suka kwashe suna jin akalar kasar. Mai magana da yan gwamnati Serafin Akure Deven ne ya fitar da sanarwar haka a safiyar Alhamis din nan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.